إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta Lahadi wacce daidai da ranar 6 ga watan Rajab watan 7 jira 1438 wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 4 2017 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi nawa mai albarka sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha karkashin fadin manzo sallallahu alaihi wasallama da yace sallu kama ra'aytumuni usalli wallahi farshehun malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kanshi da gafara gaban karshe da muka tsaya a darasin da ya gabata mun yi bayani akan al-qunutu fi salawatil khamsi lin nazila yau da izinin Allah zamu tashi al-qunutu fil wutri bayani akan al-qunut a cikin sallar wutri mun ji dai yanda ake yin al-qunutu a cikin sallan farilla salloli guda 5 na farilla idan wani musiba ta sauka shine akan yi al-qunut kin kafin a tayi ruku'i bayan an gama karatu kafin a bayan an ce sami Allahu liman hamidu bayan dago daga ruku'i ko bayan dago daga ruku'i an ce sami Allahu liman hamidu kafin a tayi sujuda sannan kuma ana bayyana addu'ar ne addu'ar a bayyana ake yi kuma a daga murya kuma mamu da suke baya za su iya cewa amin wato za su amsa cewa amin to wannan shine al-qunut wanda muka sani a shari'a na'am shafi na 179 zamu tashi al-qunutu fil wutr shi kuma yanda al-qunutin yake a cikin wutri wutri mun san sallah ce wanda ake yi sallan dare wacce ake yin tamara zaka yi biyu karshe sai ka sallame da raka'a guda to wannan shi ake kira wutri sallan gaba ɗaya wutri ce dan kalmar shafa'i ba wata sallah bace mai zaman kanta shafa'i kawai bayani ne na nuna zaka yi ta yi biyu shi da shafa'i a lokacin da ka karo guda ita ce wutri ma'ana shine yanzu ka mai da sallan duka ta zama wutri yasa in kai sallah ɗaya kai wutri in kai raka'a uku a hada ma kai wutri kamar da malam zai bayani na gani akan wannan baraka sallan wutri ita ce sallan dare wacce ita ana son ta zama shafa'i ta zama wutri ayi tamara ko da kai biyun kana sallamewa don ka samu nishadi to an ka zo karshe dai ana son ka cike da raka'a guda wacce zata mai da sallan ka gaba ɗaya ta zama wutri to a cikin wannan sallah ta wutri ana yin al-qunut inda al-qunut kin yake shine malam yace وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في الركعه الوتر في ركعه الوتر من ذا الله يكثنچه ينين القنوت a cikin raka'an wutri wato raka'an karshe ta wutri احيانا a wasu lokuta wato ba kowane lokaci ba kenan bale ce wa inna ma lamba ta kasa yace wa inna ma qala احيانا dalilin da yasa mali yace احيانا a wasu lokuta ce li anna sahabata alladhina raw lutr liman lam yadhkur alqunut saboda sahabbai da suka ruwaito wutri daga manzon Allah ba su ambaci al-qunutu a cikin safihi a cikin sa ba fa law kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu da'iman inda a ce manzon Allah yana yin sa a koyaushe lanaqaluhu jami'an anhu da duk sahabban sun nakalto wannan ainihin al-qunut kin a cikin wutri da sun nakalto shi koyaushe wato da duk gaba ɗaya kowa ya nakalto da wannan cewa manzon Allah yana yin al-qunutu a cikin wutri yace na'am haka ne rawahu anhu abi ubay bin ka'b Ubay bin Ka'ab shine wanda ya rawaito hadisin daga manzon Allah cewa yana yin al-qunutu a cikin wuturi wahdahu, kuma shi kadai ne wanda yake da wannan ruwayar. Fadalla ana annahu kana yaf'aluhu ahyana, wannan sai ya nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin al-qunut kin ne a wasu lokuta, ba koyaushe ba. Inda koyaushe yake a shida duk sahabbai sun rawaito, kenan ba kullun yake yi ba. Fa fihi dalilun ala annahu ghayru wajib, kuma a cikin wannan akwai dalilin da yake nuna shi al-qunut kin ba wajibi bane a cikin wuturi. Wa huwa mazhabu jumhur al-ulama, wanda wannan shine mazhabar wato jumhurin malamai. Wa lihaza i'tarafa al-muhaqqiq ibn al-Hammam, shi yasa muhaqqiqin nan ibn al-Hammam ya tabbatar yayi i'tirafi fi fath al-qadir, a cikin littafin safatu al-qadir, bi anna al-qawla bi wujubihi da'if, cewa fadar cewa al-qunut wajibi ne a cikin wuturi yace wannan maganar da'ifiya ce. La yanhadu alayhi dalilun, ba wani dalili da ake da shi akan wannan, ba wani dalili da yake goyen bayan sa. Wa hadha min insafihi, sai malai yace kaga wannan yana daga cikin adalcin wannan malamin ibn al-Hammam. Wa adamu ta'assubihi, wannan yana nuna rashin ta'assubancin sa, ba mutum bane mai ta'assubancin mazhaba. Yace fa inna hadha allazi rajjahahu, yace domin wannan maganar da ya rinjayar da ita, huwa ala khilafi mazhabihi, wannan ta saba wa mazhabar da yake kai, shi dan mazhabar Abu Hanifa ne, kuma gashi sai ya fadi sabanin dan a mazhabar Abu Hanifa al-qunut a cikin wuturi wajibi ne, shi da yazo sai yace ba wajibi bane, kuma alhali dan mazhabar Abu Hanifa ne. Malai yace wannan kaga adalci kenan da kuma rashin ta'assubanci, saboda haka ba wajibi bane ba. ويجعله قبل الركوع, kuma manzo Allah yana sanya al-qunut kin idan zai yi yakan sanya shi kafin ya tafi ruku'i, sabanin na cikin sallan farilla wanda aka ce bayan an dago daga ruku'i ne an ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu, kafin a tafi sujuda ake yin sa, amma na cikin wuturi shi ana yin sa ne kafin a tafi ruku'i, bayan an kare karatu duka, to sai ayi al-qunut kin daga karshe sai a tafi ruku'i. Yayi lamba kasa yace Ibn Abi Shayba ya rawaito hadisin da Abu Dawud da Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra, yace haka Ahmad da Tabarani da Baihaqi da Ibn Asakir da rawaito shi da sanadi ingantacce. Wa akhraja minhu Ibn Mandah bitawhid, Ibn Mandah ma ya fitar da shi, amma ya fitar da addu'a faqat, addu'ar ne ita kadai bi sanadin akharun hasan, da wani sanadi na daban wanda yake shi ma ingantacce yayi ikhrajin sa a cikin irwa'il ghalib. Sai malai yace tanbihun, akwai fadakarwa a wannan gabar. Zadan Nasa'i fi akhir al-qunut, Imam an-Nasa'i ya kawo ƙari a cikin ƙarshen al-qunut, ƙarin wa sallallahu nan talab ne, wa sallallahu ala nabiyil ummi, ya Allah kai salati ga annabin al-umma. To wannan ƙarin mala yace wa isnaduhu da'ifun, isnadin sa mai rauni ne. Wa qad da'afaha al-Hafiz ibn Hajar wal Qustulani da Imam al-Qustulani wa Zarqani da Imam al-Zarqani duk sun raunana shi, wa ghairihim da wasu malamai wanda ba su ba. Wa lizalika, mala yace saboda wannan ne, lam nuriduha ala tariqatina, bamu gangaro da hadisin ba, bamu kawo hadisin ba a cikin hanyar mu da muke bi, fil jam'i baina ziyada, a cikin tattaro ƙari, addu'a in zai kawo sai kaga duk wani ƙari da akwai ga wajen wani malami sai ya dan yi sa wata farantar sai kawo wannan ƙarin. Yace to bamu kawo wannan ƙarin ba, me yasa? Saboda ruwayar da ifiya ce. Waqafan minna inda shartuna, ta saboda mu tsaya akan sharadin mu al-mazkur wanda muka ambata fi muqaddamatil kitab, a muqaddamar littafin ya sa sharadin ba zai kawo hadisi ba sai wanda ya inganta. Wa qala Izz ibn Abdus Salam ya fada fil fatawa, a cikin fatawa din sa yace wa lam tusihhu as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti a cikin al-qunut bai inganta ba. Wala yanbaghi an yuzada ala salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'un, kuma baya kamata a ƙara wani abu akan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ƙara wani abu akan abin da manzon Allah ya zo da shi. sai ce wa fi hadha alqawl minhu, idan muka dauki wannan magana da ta fito daga wajen wannan malami Izz ibn Abdussalam, isharatun ila annahu la yatawassalu fi alqawl bil bid'ati alhasana, wa fi hadha alqawl minhu isharatun ila annahu la yatawassalu fi alqawl bil bid'ati alhasana, wato ba za a fadada magana ba a cikin maganar masu cewa akwai bid'a mai kyau, akwai masu cewa akwai bid'a mai kyau, kenan kawo wannan karin sai su dauke shi a matsayin eh duk da manzo Allah bai ba amma bid'a ce mai kyau, malai cewa ba za mu dauki wannan ba, kama yaf'alu ba'd al-muta'akhirin, kamar yadda sashin malaman karshe suke kawowa al-qa'ilina biha, wanda suke kawowa abinda manzo Allah bai ba sai su ce bid'a ce amma mai kyau, kuma ba za mu dauki wannan ba. Yace bayan mun na yayi wannan maganar ya kare, yace summa stadaraktu, daga nan kuma sai na riski, fa qultu sai nace, wala sai yayi riski wani dalili a cikin bincikensa, fa qultu sai nace qad sabata fi hadisi imamati Ubay bin Ka'ab, ya tabbata a cikin hadisin da ya kawo mana bayanin limancin Ubay bin Ka'ab annas da yema mutane fi qiyam ramadan, a cikin qiyam ramadan Ubay bin Ka'ab ya yi wa mutane limanci, annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-qunut, to kuma shi Ubay bin Ka'ab an ruwaito cewa yana yi wa manzon Allah salati idan ya zo karshen al-qunut, sai ce wa zalika fi ahdi Umar radiyallahu anhu, wannan kuma ya faru ne a zamanin Umar dan Khattab a lokacin khalifancin sa, rawahu ibn Khuzaimah fi sahihi, ibn Khuzaimah ya ruwaito shi a cikin ingantaccen sa, wa sabata mislihi an abi Halima Muaz al-Ansari, haka Abu Halima Muaz al-Ansari shi ma wannan ya tabbata daga gare shi, alladhi kana ya'ummuhum aidan, wanda yake yi ma mutane limanci shi ma har wa yau, fi ahdihi a lokacin khalifancin Umar shi ma yana yin salati a cikin al-qunut kinsa in ya zo karshe, rawahu Isma'ilul Qadi ya rawaito shi wa ghairihi da wasu malamai, yace fa hiya ziyadatun mashru'a, to kaga wannan qari ne shar'antacce, li amali salaf biha, saboda aikin da salaf da suka yi da wanda shi, fala yanbaghi itlaqul qawl bi anna hadhihi ziyadatu bid'ah, yace saboda haka bai kamata ba ayi itlaqin cewa wannan aikin bid'a ne, bai kamata ayi a faɗi wannan ba, bi anna hadhihi ziyadatu bid'ah, kenan yanzu kamar muraja'a ce yayi bayan da shi Albani ya tafi akan cewa bid'a ne, me yasa bid'a ne, babu dalili, sai daga baya kuma sai da suke dalili, sai samu sahabbai manzo Allah har guda biyu suna yin sallah in sun zo karshen addu'a ta al-qanut sai su kawo salatin manzo Allah, shi ta kuma wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba sahabbai su yi shi in ba tare da suna da dalili daga manzo Allah ba, dan sun hi kowa kishin sunna ba sa yadda su kawo abin da manzo Allah bai ba, samun cewa sahabbai sun yi to wannan dalili ne da yake nuna ya halatta yi, kenan sai canza wancan ra'ayi na shi na cewa bid'a ne, yace kenan yanzu muna dawo, kenan bai kamata a ce bid'a bane tunda an samu dalili, ina fatan fahimta, ina ne na dauko lambar ma masa ina na dauko ta ba. Yace wa allama al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, ko manzo Allah ya koya wa Hasan dan Aliyu, wato shi kansa kenan dan Fatima, ya koya masa an ya kula ya rika cewa idza faraga min qira'atihi, idan ya kare karatunsa fil wutri a cikin sallan wutri, to ya rika karanta wannan addu'ar, addu'ar ita ce allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yuzillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik, wannan addu'ar abinda take nufi allahumma ya allah ihdini fi man hadait, ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar da su, wa afini fi man afait, sannan ka yi min yafiya da rangwame a cikin waɗanda ka yafewa, wa tawallani fi man tawallait, sannan ka jibinci lamari ne a cikin wanda ka jibinci al'amarinsu, wa barik li fi ma atait, ka sa min albarka a cikin abin da ka bani, wa qini sharra ma qadaita, ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta, fa innaka taqdi, domin Allah kai ne mai hukunci, wala yuqda alayka, babu mai zartar da hukunci a kanka, wa innahu la yazullu man walaita, kuma yanda lamarin yake duk wanda ka jibinci lamarinsa ba zai kaskanta ba, wala ya'izzu man adaita, kuma wanda kai adawa da shi ka kaskanta shi ba wanda ya isa ya daukaka shi, ba yanda za a iya daukaka wannan, ya kawo shi anan sai ya yi lamba kamin ya wuce, yace hazihi ziyada sabitatun fil hadis, wannan ƙarin na wala ya izu man adaita ta tabbata a cikin hadisi kama qala al-hafiz fi at-talkhis kama da hafiz ya faɗa a cikin littafin sa at-talkhis wa haqqabtu zalika fi al-asr kici kuma na haƙƙaƙa wannan na tabbatar da wannan a cikin asalin littafin wa fata zalika an-nawawi amma wato fa in tar haka ya kubuce ma imamu an-nawawi fa sarraha rahimahullahu fi rawdat at-talibin sai yayi furuci ya faɗa a fili a cikin littafin sa rawdat at-talibin tabu al-maktabatu al-islami wanda aka buga a madaba'a wanda ake kiranta maktabatu ko maktabul islami a ciki yace annaha ziyadatun min al-ulama wannan ƙarin na wala ya'izzu man adaita yace ƙari ne daga malamai ba daga manzon Allah ba yace misul ziyadatihim kamar irin ƙarin da suka yi ne na cewa falaka alhamdu ala ma qadaita Allah kana da kai ne abin godiya a cikin abin da ka hukunta astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka wannan yace ƙari ne na malamai to haka shi ma wancan ƙarin na malamai ne wa min al-gharib yana daga cikin abin mamaki bayan shi Nawawi ya kawo wannan magana a cikin littafin sa annahu qala ba'da zalika bi suturin to kuma bayan yayi wasu ɗan shedaru haka yayi wani shedara kun san shedara yana layin rubutu haka bayan yayi ɗan shedaru shedara haka biyu zuwa uku hudu kuma can ƙasa kuma sai yace wattafaqu ala taghliti al-qadi abi tayyib malaman sun yi ittifaqi akan kuskuren qadi ibn tayyib fi inkarihi a lokacin da yayi inkarin la ya'izzu man adaita a lokacin da yayi inkarin cewa la ya'izzu man adaita ba daga manzon Allah yake ba sai yace ah malaman sun yi ittifaqi akan cewa shi qadi abi tayyib yayi kuskure yace kuma wa qad ja'at fi riwayatul bayhaqi shi da kansa Nawawi yace kuma ga riwayan ta zo a cikin bayhaqi kaga bayan ya faɗi wancan cewa ƙari ne na malamai kuma sai dawo kuma yace kuma ai wani malami ya ce ƙari ne na malamai sannan kuma yayi kuskure malamai sun ittifaqi akan cewa yayi kuskure saboda ruwayan ta tabbata a cikin bayhaqi yace kaga wallahu a'lam kaga yayi magana kuma ya dawo kenan wanda sai ya ce fata kenan abane irin yadda kwakwalwa take ha'intar mutum wani lokaci ya rubuta abu wanda ba shi yayi nufi ba ko wani abin da ya kama da haka wallahu a'lam sai ya ci gaba yace tabarakta rabbana wa ta'ala wato albarkatunka sun yawaita ya kai ubangijinmu wa ta'alaita kuma ka daukaka la manja minka illa ilayka ba matsayira daga barinka dole sai an koma zuwa gare ka hadisi ibnu huzaima ya kawo shi wa kaza ibnu abi shayba wa man zakarahu ma'ahu fi at-takhrij allazi qablahu duka surwato shi da wanda aka ambata a takhrijin da ya wuce to wannan shine addu'ar da manzo Allah ya karantar da jikansa al-hasan wanda zai rika karantawa a cikin wutiri wato a cikin al-qunut na wutiri ita ce addu'a da ta tabbata daga manzo Allah to ita ce kuma mutum ya kamata ya karanta ita mutum ya kamata ya karanta shin ya halatta ka ƙara wani abu bayan wannan bayani zai zo nan gaba daga nan gaba ta gaba sai yace at-tashahhudul akhir tahiyan ƙarshe wa wujubut tashahhudi da kuma wajibcin tahiyar da akwai masu ganin rashin wajibcinta shine malai yace wajibi ce tahiyan ƙarshe wajibi ce summa kana sallallahu alaihi wasallam sai yace sannan ya kasance tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi ba'da an yutimma raka'ata ar-rabi'a bayan ya cika raka'a ta hudu yajlisu litashahhud al-akhir to yakan zauna domin yayi tahiyan ƙarshe sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal kuma ya kasance yana umurni ayi a cikin wannan tahiyar ta ƙarshe irin abin da ya umarni ayi a cikin tahiyan farko in ka koma baya ka duba abin da ya faɗa cikin tahiyan farko to shi kuma yace ayi a cikin ta ƙarshe wa yasna'u fiha ma kana yasna'u fil awwal yana aikatawa a cikin tahiyan ƙarshe irin abin da yake aikatawa a cikin farko tahiyan farko illa annahu sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqudu fihi mutawarrikan idan ya zo tahiya maimakon ya zauna irin zaman da muka faɗa na iftirash ya shimfida kafar sai ya zauna a kai yanzu sai yayi wani zama da ake kiransa tawarruk yayi lamba ƙasa yace minene wa amma sana'iyya kasubhi shine kasubhi yace amma raka'a sallah mai rak'o'i biyu kaman sallah asuba fa sunnatu abinda yake sunna al-iftirash shine mutun ya zauna akan kafar sa inda muka sifata a baya wa bi hadha at-tafdil qala al-imam ahmad kama fi masail da wannan fifiko ibni Ahmad ibn Hanbal ya faɗa a cikin littafin sa Masail na Ibn Hani ko a cikin littafin Masail na Ibn Hani ashe sallah in mai raka'a biyu ce kamar asuba in ka zo ta hiyan karshe tunda ita ce dai ta farkon kuma ita ce ta karshen to ba za ka yi tawarruku ba za ka zauna ne iftirash akan kafarka amma duk sallan da yake rako'inta sun wuce biyu to anan in ka zo ta hiyan karshe to ana son ka yi tawarruk tawarruk din zai sifata shi yanda zai yi shi yanda ake yin shi gashi nan yace yafdi biwarakihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zaunar da warakihi mana duwawunsa shine warak mala yayin lamba kasa yace hiya mafun fal fakhzi duk abin da yake saman cinya abin da yake sama ga cinyar ga shine duwawu kenan shine warak din mutum al yusra duwawunsa ta hagu ila al ardi sai ya zaunar da ita a kasa wa yukhrij qadamaihi min nahiyatin wahida sai ya fitar da kafafuwansa gefe guda wato gefen dama kenan ya lamba lamba kasa ci Abu Dawud da Baihaqi sai cinansa duka su dawo waje guda wayajlisu wayaj'alu al-yusra tahta faghzihi wa saqihi kafar hagu sai mai da ita ta zama karkashin cinyoyinsa karkashin kwaurinsa da kuma cinyoyinsa sai su biyo ta kasa kenan wayansu bul yumna ita kuma kafar dama sai ya kafa ta wa rubbama farashaha sai da dama kuma yakan shimfida ta ahyanan a wani lokaci ya kafa ta wani lokacin kuma ya shimfida ta kenan tawarruk in zai zauna duwa kafafuwan duka za su koma waje guda kenan shine tawarruk hakan ga duwawunsa ta hagu a kasa take kafar wannan ta hagu ta dawo kasan kaurinsa da kuma cinyarsa kuma sun fito nan gefen dama wannan kafar wani lokacin ya shimfida ta haka wani lokacin kuma ya kafa ta a kafi haka kenan nau'i biyu ko ya wani lokacin yana kafa ta mai kuran ne baya baki ne wani lokacin baya kafa na wani guda bismillah a guda tawarru guda mu gani da wato ka tsoka ne ka tsoka nota yawwa to haka kenan kafa ga ya kafa ta wani lokacin kuma sai ya shimfida ta
can ba su gani ba nan malam da ya gani
ne na gani ne dan sun gani kafa ta kuma sai ka shimfida haka shimfida ta haka ta kafa ba da shimfida
haka ne haka ne haka ne haka ne
haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne haka ne to wannan zama manzo Allah sai yake yi a tahiyan karshe na'am yace wa kana yalqamu kaffahu al-yusra rukbatayhi ya kasance yana rufe gwiwansa da tafinsa na dama kaffahu al-yumna ko kaffahu al-yusra rukbatayhi tafinsa wangana na hagu idan yayi zamana tawarruku din to wannan hannun sai ya dora shi ana yalqumuhu kamar hadiwa kamar ya dora shi akan gwiwa kenan kamar ya jice gwiwa da hannunsa na hagu ya tahamalu alaihi kuma sai ya dan bashi karfi wato dan karfin sa ya dan zama kamar akan hannun yake an gane ya tahamalu alaihi tun in yayyo zaman bayan ya dora wannan hannun sai to zai dan bashi karfi kamar akan shi yake kamar shine yake dan dogara da shi haka saboda ka san wannan zaman wani lokacin in ka yi shi sai ka karkace to sai ya dan sa hannun sa ya dan kamar ya dan dahu hannun akan gwiwa ya dan ba hannun karfi kadan haka to haka yake yi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine sunna a cikin zaman tahiya na karshe wa sanna fihi salatu alaihi sallama sannan ya sunnanta a cikin wannan zaman na tahiya mutun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kama sanna zalika fi tashahhud al-awwal kamar inda ya sunnanta wannan a cikin tahiyan farko wa qad mada hunaka zikru siyghul warida fi sifatu salati alaihi sallama kuma hakika ya gabata a baya wato ambaton sigogin da salatin da suka gangaro daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka dauko irin wannan salatin bayan kai tahiyya sai ka hada da wannan salatin to wannan shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tahiyyan karshe ma'ana zaman tahiyyar sannan ya karanta abinda ake karantawa a baya na tahiyya da kuma salati. Gaba ta gaba yace wujubus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibcin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam.
Wanda ya sabana wancan zaman shi
ne, zaman ba wajibi bane ba, sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zaman wajibi bane. Yanzu mu nan ba wai wajibi muke kawo muku ba ko kaza, siffar yanda manzo Allah yake sallah shine yake kawo maka. Kada in kana son kai sallah yadda manzon Allah yayi ka annaka taraha, to haka zaka yi. To yin sabanin haka ko ba haka man sai a koma da tafan fiqhu, a koma can su fiqhu sunna, can su suke tantance wannan dole ne, wannan ba wajibi bane. Amma mu nan ba shi bane aikin mu. Aikin mu kawo sallan yanda yi ta aikace. An gane? Yace wujubus salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam, wajibcin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami al وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. من زال صلى الله عليه وسلم ياجي وني متون yana yin addu'a a cikin sallarsa, ya kare sallah ko yana yin cikin tahiyya shikenan sai ya fara yin addu'a. To da ya fara yin addu'ar lam yumajjidillah, da farko dai bai yabi Allah ba, walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. To qala, sai manzon Allah yace ajjala haza, wannan yayi gaugawa. Summa da'ahu, sannan sai manzo Allah ya kira shi. Fa qala lahu, sai ya gaya mashi wannan mutum din wani ghairihi, da wani ma wanda ba shi ba. Ki idza salla ahadukum, idan ɗayan ku yayi sallah, falyabda'u, to ya fara bi tahmidi rabbih jalla wa azza, sai ya fara da gode ma ubangijinsa jalla, wanda yake ya girmama wa azza ya daukaka. Wasana alaihi, ko sannan ya yabe shi, ya yabi Allah, ya gode ma Allah, ya yabe shi. Summa yusalli, sannan sai yayi salati. Wa fi riwayatin li yusalli, sannan sai yayi salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama. Summa yad'u bima sha'a, daga nan ya gara masa ya roki duk abin da ya gara ma. Daga abu na farko kam a yabi Allah, a yi kamba mashi, a girmama shi, a yabe shi. Abu na biyu a yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama, daga nan kuma sai mutum yayi addu'a da duk abin da ya ga dama. Yayi lamba kasa, yace Ahmad, Abu Daud da Ibn Huzaima sun rawaito shi, wal Hakim, da Imam al Hakim, wa sahahahu, Hakim ya inganta shi, wa wafaqahu Zahabi, Imam Zahabi ya yi muwafaqa da shi. Sai yace wa alam anna hadha al hadith, ka sani kuma shi wannan hadisin, yadullu ala wujubi salati alayhi sallallahu alaihi wasallam, yana nuni zuwa ga wajibcin salati ga annabi, fi hadha tashahhud, a cikin wannan tahiyya ta karshe. Lil amri biha, saboda umurni da manzo Allah ya yi da shi. Wa qad zahaba ila alwujub alimamu shafi'i, imamu shafi'i kuma ya tafi zuwa ga wajibcin salati, cewa dole ne, wajibi ne tahiyyan karshe sai mutun yayi salati, in bai salati ba kiyama bai da sallah. Wa ahmad fi akhir ruwayatihi, ko ruwayataini anhu, haka imamu ahmad a cikin wata ruwaya ta biyu da aka samu daga gare shi, yana da wata ruwaya wanda ba wannan ba. Wa sabaqahuma ilayhi jama'atun min as-sahaba, kuma kafin su an samu wasu jama'a daga cikin sahabbai sun riga su fadar wannan. Wa ghayruhum, da wasun su. Bal qala al-ajiri fi shari'a, imam al-ajiri a cikin littafin sa al-shari'a yace man lam yusalli ala an-nabi, imam al-ajuri ne, imam al-ajuri a cikin littafin sa al-shari'a yace man lam yusalli ala an-nabi, duk wanda bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fi tashahhudihi, a cikin tahiyyar sa al-akhir, tahiyyan ta karshe, wajaba alaihi i'adatu salah, to wajibi ne gare shi ya saki sallah. Duk wanda bai yi salati ga annabi ba a tahiyyan karshe, ya zama wajibi ya saki sallah. Sai yace walizalika, malai yace saboda wannan ne, faman nasaba al-imamu shafi'i ila shuzuz, duk wanda ya danganta imamu shafi'i da shuzuzi, cewa shine shaz wanda ya fita daga cikin jama'a a wannan fatawar, da qaulihi bi wujubiha, saboda shi imamu shafi'i ya ce wannan salatin wajibi ne. To duk wanda yace da, akwai malaman da suke cewa imamu shafi'i shaz ne, shaz shine wanda ya fita daga cikin jama'a, wato wanda jama'a sun kawo wani abu shi dai sai koma gefe kawo wani abu daban. To albani yace duk wanda yace imamu shafi'i ya wato ya wato shazun ne, ya fita daga cikin jama'a, fa ma an safa, to bai yi masa adalci ba, bai yi adalci ba. Kama bayyantuhu fil faqih, wa kama bayyanahu al faqih, kamar yanda malamin fiqhun ne ya bayyana shi, wato shine imamu al haitami a cikin littafin sa ad-durrul mandud fi salati wa salami ala sahibi al muqamil mahmud, ya kawo wannan bayanin a cikin wannan littafin. Saboda haka shi ba shizuz bane ba, kafin shafi'i ya fada akwai sahabban da sun fada kuma ga wani babban malami shi ma Imam Al-Ajurri ya fada cewa wanda ma bai yi salatin ba ya sake sallah ashe ba Shafi'i bane kadai ya fara kawo wannan magana saboda haka shi Albani ya tafi akan cewa wajibi ne akwai malaman da suke ganin salatin ba wajibi bane kamar malaman Maliki da sauransu amma magana mafi karfi to salatin wajibi ne a ciki ina kamata ko ba ka yi yanzu mutum ya dage ya ci gaba da yi a tahiyan karshe wa sami'a rajulan yusalli haka kuma manzo Allah ya ji wani mutum yana sallah fa majadallah sai bi Allah wa hamidahu ya gode masa wa salla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ud'u tujab wa sal'ati roki abin da kake so a amsa maka yi addu'a a amsa maka kuma ka roki abin da kake so a baka kenan ya riga yayi ya cika kaidodin da ya kamata a ce ya cika shine yayi bi Allah kuma yayi salati kuma manzo Allah yake cewa yi addu'a a karba maka sannan ka roki abin da kake so a baka za a baka Imam Nasa'i ya kawo hadisin sanadin sahih bari mu karanta wannan gaba yace wujubul ista'azati min arba'in qabla ad-du'a'i wajibcin neman tsari daga wasu abubuwa guda hudu kafin a kai ga yin addu'a idan mutum yayi tahiyya yayi salati to kafin ya fara yin addu'a ana son ya nemi tsari daga wasu abubuwa guda hudu wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yana cewa idza faragha ahadukum min as-salati idan ɗayan ku ya kare sallah ma na yi zo karshe idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku yazo karshen tahiyyar karshe falyasta'iz billahi min arba'in to ya nemi tsarin Allah daga wasu abubuwa hudu ya kulu sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal thumma yad'u li nafsihi bima badalahu farko abin da zaka fara roko kace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ni ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama wa min azabi al-qabr ina neman tsarin ka ka kare ni daga azabar kabari wa min fitnati al-mahya wal mamat ina neman tsarin ka Allah ka kare ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ya Allah kuma ka tsare ni ka kare ni daga sharrin fitinar al-masih ad-dajjal dujal kenan bayan ya roki tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu a wajen Allah ya nemi tsari da wajen wa'ina abuwa guda hudu a wajen Allah sai manzo Allah ya ce summa yad'u li nafsihi bima badalahu sannan sai ya roka wa kansa abin da ya ga dama sai ya roka wa kansa abin da ya ga dama Muslim da Abu Uwana da Imam Nasa'i da Ibn Jarud duk sun rawaito hadisin saboda haka hadisi ingantacce ne wa kana yad'u bihi fi at-tashahhud manzo Allah ya kasance yana yin addu'a da wannan addu'ar a cikin tahiyansa Abu Dawud wa Ahmad bin sanadin sai wa kana yu'allimuhu as-sahaba kuma ya kasance yana koya wa sahabbansa wannan addu'ar radiyallahu anhum kama yu'allimuhum as-suratu kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an kamar yanda yake koya musu sura ta al-Qur'ani to kuma haka yake koya musu wannan addu'ar shi yasa wasu malamai suka ce addu'ar wajibi ce wato mutum yayi wannan addu'ar wajibi ne a wajen wasu malamai kenan koda mutum ya dauki kaulin wasu malaman da suke ganin cewa addu'ar ba wajibi bace to ya dai kamata ya iya ya rika yi kuma in ka iya karka takaita gare ka kai kai kokari mutum ya dauki wasu ƴan awanni da koya ma iyalinsa shi ma yana da kyau kar mu dauki kawai ibadan tamu ce mu maza banda mata matan ma a koya musu yanda ake so kai sallah haka matarka duk abin da kake bukata ita ma haka ne walahunna mislul ladzi alai walakumminuna walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf barka ita ma su ma mata sai a koya musu sai su rika karanta tunda ba wani wuya bane gare ta duk taurin kan mace dai cikin sati guda za ta iya rike ta duk dai taurin kanta to me laifi mutum ya dauki sati guda yana koya mata shi addu'a mun ji falalar da take duk wani abin da mutum yake jin tsoro addu'ar ta kunshi shi bayan azabar jahannam da azabar kabari da fitinar rayuwar duniya da fitinar mutuwa da kuma fitinar masihi dajjal to me mun komi duk addu'ar ta kunshi kowace irin fitina wa alaikum salam kai ma sai ka sallame shikenan yana sallame kai ma sai ka sallame sallan ka tayi na'am
idan muka bi wannan maganar na malamin nan wanda yace kuma wanda bai ba salati washi bi ne sake salla mun kalli kuma wannan hadisin manzo Allah shi bai cewa mutum bai sake salla
wanne
na sama idza salla ahadukum fal yabda'u bi tahmidi rabbi
ai wannan ra'ayin sa ne maganar sa ce wannan maganar sa ce ina maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza salla ahadukum falyabda'u yace ajjala haza idza salla summa da'afa za'ahu faqala lahu idza salla ahadukum falyabda'u bitahmidi rabbih azza wa jal wa sana'u alayhi shi wancan malamin ya kawo wannan maganar ne shi Nasiruddin Albani ya kawo wannan maganar ne dan ya ƙara ƙarfafa maganar cewa lalle salatin wajibi ne ko da ba a ce babu sallar ba ko ba a ce babu sallar ba to amma shi kaulin na malamin ne me yake ƙara ma ƙarfi cewa salatin wajibi ne yawa shine kawai yake so ya ƙara mutum cewa salatin wajibi ne kai shi to in an ce wajibi ne kenan ya zama dole mutum ya shi to a dukkan mutanen da suka dauke shi a matsayin cewa wajibi ne wannan shine fatawar su to waɗanda suke dauke shi kuma a matsayin cewa mai sunan shi a matsayin ba wajibi bane wannan ita ce hujjar su amma cewa manzo Allah bai sa shi ya sake sallah ba manzo Allah ya saba yin irin wannan abubuwa da yawa sai idan aka yi kuskure a cikin sallah irin wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale bai cewa a sake amma sai ya ce a gyara gaba abinda malamai suke dauka shine al'amru yabtadil wujub idan manzo Allah yayi umurni to umurnin yana nufin wajibi sai fa an samu wani dalili da ya cire shi daga wajibi bayan mutumin yayi sallar ne ya kare to manzo Allah ya kira shi yace to yanzu idan zaka yi sallah nan gaba to lalle kai salati haka sai ya koya mishi to daga yanzu abin ya zama wajibi akan shi kenan amma abin da ya a baya kenan shari'a ta yi masa rangwame da yawa an samu sun sahabbai sun yi irin wannan mutumin da zai yi birkade ne a kasa ya taimama ya sallah manzo manzo Allah bai ce mai sake sallah mun san cewa kuma arwalla wajibi ce amma yayi birkade ne shi haka ya fahimta manzo Allah ya ce ka je ka me aka ce mishi ga yanda ake yin taimama ya koya masa ainihin yanda ake yi bai ce ya sake sallama ga wanda yake yin azumi ya aje zare hori da baki an ce hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-aswad sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne sahabi ne sannan ya fara ya daina cin abinci sai daga baya ji manzo Allah yana fada sai ya gano shi ashe kuskure yake ya ba manzo Allah labari ya ce to ga yanda abin yake kuma ba ce ya sake akwai irin wannan da yawa cewa manzo Allah bai ce ya sake ba bai hana abin ya zama wajibi tunda umarni ne yayi umarni ne manzo Allah yayi to umarnin manzo Allah kuma kaida ce wajibi ne sai an samu dalili wanda yake shi daga wajibi shi yasa hujjar masu cewa wajibi ne tana da ƙarfi to koda baka dauka cewa wajibin bane bai kamata ka yi sakaci da shi ba bai kamata me mutum ya sakaci da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'a wannan wanda aka kawo insha Allah mun samu wurin gaba sai ago in mun shiga wannan yana da tsawo zai ja mana lokaci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله دقيقه انت بس ايه ما رجع انا
نتاي ما ده
تو سي من غني ده نعم ايه انا باجي واجبي بني انا نن باجي واجبي